motoci masu sirke kimanin 22 kilar mamba hada da Land Cruiser biyu na amfanin asibitin sojoji hada da wasu kayayyakin gyaran motoci masu sirke ne aka damka wa hukumomin tsaron jamhuriyar Niger a yayin wani bikin musamman da aka gudanar a yammacin jiya Laraba a birnin Yamai kayayyakin waɗanda darajar su ta haura miliyan 8 na dalar Amurka gudunmuwa ce daga gwamnatin Amurka domin amfanin bataliyar sojojin Niger mai aiki a ƙarƙashin rundunar Jason Sahel da yake jawabi a yayin da yake damka ma kullun waɗannan motoci jakadan Amurka Eric P. Whitaker ya ce muna fatan kayayyakin da muka bada za su ƙarfafa wa Niger gwiwa a yunkurinta na jirge ƙwararrun askarawa masu aikin sintirin da zai ƙara wa ɗaukacin dakarun tsaro azamar aiki ta yadda za a tabbatar da tsaro a kan iyakokin ƙasashen Mali, Burkina Faso da Niger. Da yake karɓar wannan tallafi, ministan tsaron ƙasar Niger Profesa Isufu Katambe ya yaba da gudunmuwar da ƙasar Amurka ke baiwa wannan ƙasa da makwabtanta akai-akai a fannonin da suka shafi sha'anin tsaro.
Waɗanda motocin da kuka gani ba a waɗanda kuka sani na ba da. Kun ga yanzu soji suna iya shiga cikin su ta yi shigo ga hanya su koma lahiya hankalin su ba zai tashi ba. Kuma wannan abubuwan da aka ce ma explosive waɗanda motocin suna da maganin su. Kenan ko ina sun ka shiga suna iya haifa inda yarda Allah. A wanda sun ka ce inda yarda Allah za su ci gaba da wannan tallafin da suka kawo mana don mu samu mu kare da ɗan ta'adda. Sai mu yi ma Amerika godiya da wannan tallafin da suka kawo mana cikin wannan gwagwarmaya.
A watan Fabrairun 2019 ma ƙasar Amurka ta baiwa jamhuriyar Niger motoci masu sirke kimanin 60 da treloli 4 da tankoki 2 na dakon mai 2 na ruwa ba idan wasu rumfunan tamfon da na'urorin kariyar sojoji da na harkokin sadarwa a fagen daga. A ci gaba da ƙarfafa matakan yaƙi da ƙungiyoyin ta'addancin yankin Sahel. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.